ودين من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا الخميس عشرين غوتا رمضان هجر منزون الله صلى الله عليه وسلم شكرا دول أليه دول لتلاتين دتكواس إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci a cikin wannan wata mai albarka mai dumbin alhurma. Muna karatu cikin alqur'ani mai girma a wannan lokuta. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu na daga cikin waɗanda Allah yake saukar musu da rahamarsa da nitsuwa daga gurinsa da mala'iku su kewaye su lokacin da muka haɗu muke karatu a wannan masallaci. Duk wanda muke zaune a nan, Allah ya samu riski wannan rahama. Muna karatu cikin alqur'ani mai girma surat at-tauba. Mun tsaya aya ta 37, za mu tashi aya ta 38 insha Allah ta'ala. Muna fata Allah ya samu dace. Kafin nan, ga tambayoyin da aka turo. Wannan bayan yayi sallama yace yana son a masa ƙarin bayani akan kalmar munafirci da kuma abunda idan aka yi ya zama munafirci. Kalmar munafirci wannan abu ne nifaq, wato munafirci yana daga cikin miyagun ayyuka munana wanda aka cutar da addinin musulunci tun farko da shi, kuma ake cutar da duk wanda aka munafirta a cikin mu'amala. Abunda in aka yi ya zama munafirci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sifofi manya na sifar munafirci guda uku. Sai kamar misali ƙarya, in mutum ya yi wa mutum ƙarya a wajen mu'amala ya munafirce shi. Haka nan ha'inci, munafiki wanda yake da sifar munafirci in an amince da shi sai ya yi ha'inci, sannan an yi alkawari da shi sai ya saba. Wannan duka suna daga cikin abubuwan da in an yi munafirci ne Allah ya kiyaye. Wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace tambayarsa ita ce yana son a yi masa bayani akan giya, kuma menene giya, kamar irin su abun sha na irin maganin mura wanda yake fidda mutum a cikin hankalinsa, kamar su abuna totolin ya rubuta da kosholin ne sholin wai. To duka waɗannan giya kamar sananne abu ne, kuma Allah ya haramta shan giya da mu'amala da giya. Sannan duk abin da yake fidda mutum daga cikin hayyacin sai yake sa maye shi ma giya ne. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Don haka duk abin da yake muskir yana sa mutum maye, wannan ya zama giya. Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramta shi. Wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayarsa ita ce mutum ne ya rasu yana saurayi bai taba aure ba, bai da ƴaƴa ko iyaye da za su masa addu'a, wai idan ƙannensa suka masa addu'a za ta karbu kaman yadda in iyayensa ko ƴaƴansa suka masa, wai kuma idan ƙannensa suka masa addu'a Allah zai nuna masa cewa ƙaninsa wani ya masa addu'a ko abunan ko ya yi sadaka da niyyar a bashi ladan. Wannan duka addu'a, kowane musulmi ya yi wa mutum addu'a insha Allah ta'ala, in an dace Allah ya karba yana samun fa'ida. don haka Allah ya san wasu za su rasu ba za su bar kowa a baya ko iyaye ko yaya ba, wasu kuma Allah ya yi za su bari, to wanda bai bari ba in Allah ya sa mutumin kwarai ne wasu suka maye a madadin wa'incan suke masa addu'a, shi yasa kowane bawan Allah na kwarai yana addu'a wa salihan bayi. Idan mutum ya yi sallah lokacin da yake yin tahiyya na ce assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin, a wannan addu'a ce, kuma in yayi wannan addu'a din salihan bayi duka sun shiga ciki, don haka duk wanda ya yi wa mutum addu'a insha Allahu ta'ala Allah yana karɓan addu'a din, ko dangi ne ko da ba dangi ba. Addu'a muhimmi shine kai aikin da mutane za su rinka maka addu'an alheri. Allah ya samu dace wallahu a'ala. Wannan bayan yayi sallama ce tambayar sa ita ce akwai yarinyar da yake so ya aura kuma har an masa tambaya kuma ya bada sadaki kuma har ma an sa musu ranan aure da ita, sai aka bijiro musu da magana cewa za su je su yi test a asibiti, bayan sun yi test sai result ya fita dukkansu wai suna AS shi da ita, hakan kuma ya nuna cewa za su iya haifan yara masu sickle cell, don haka bai dace su yi aure ba. Su kuma ya ce shi da ita sun amince za su auri juna a kowane irin yanayi in dai bai sabawa addini ba. To shin ya halatta a musulunce su yi aure a wannan yanayin? Shine tambayar da yake. Wannan abu ne wanda ya shafi likitoci su yi magana. Abu ne da na ga cikakken sai na manta kuma da mun tuntubi likitoci abu nan, ko da dazu mun haɗu da wasu likitoci wanda suka cancanci a ce sun yi wannan bayani. Ma'ana sai mu ji menene a likitance har hatsarin da ya kai idan masu irin wannan abun suka yi aure, kuma menene sassaucin sa, to sai mu auna da abun da malamai ko addinin musulunci abun da muka sani addini ya abun nan. Don haka ina ga zai dan jira har sai mun yi magana da likitoci insha Allah ta'ala. Biiznillahi ta'ala za ga menene ko ansa din sakamakon abun da suka faɗa. Wallahu ta'ala a'lam. Abun da suka faɗa shine zai ba da bayanin me shari'ar musulunci ta ce akan faɗin su. Wallahu a'lam. Wannan ko bayan yayi sallama yace mutum ne yana aikin gwamnati sai aka tura shi ƙauye. To kuma a ka'ida idan aka tura mutum ƙauye akwai rural allowance kamar yadda ya rubuta yace da ake bayarwa. To shin to shi ba a bashi ba har tsawon wata 22 bayan an dawo da shi cikin gari wato state ko state headquarters kenan, sai ya kara processing yanzu ana kokarin fara bashi. Shin ya halatta ya karba shin ya harata ya karba iyaka na tsawon wannan wata 22? Idan kuma ya karbi na wannan wata 22 sai ya je ya ce a dakatar ko yaya abun yake? Kwarai kuwa ya halatta ya karbi na tsawon wata 22 matukar ana bayarwa a ka'ida, kuma shi ba bashi ba, to ya halatta ya karba komin yawan kudin inda a ka'ida ana bayarwa, kuma ya je yayi wannan aiki na zuwa kauye din amma ba a bashi ba, yanzu kuma Allah ya sa ya samu damar da za a bashi, to komin dimbin yawan kudin wannan ya halatta hakkin sa ne sai ya karbe su iya na wata 22, amma da zaran ya dora akan haka ya haramta gare shi ya karba. Kare ya karbi na wata 23 ko yayi sama, amma na wata 22 kam duk yawan su wannan hakkin sa ne halalin sa ne. Wallahu ta'ala alam. Duk abin da ka'ida tace a bawa mutum to komin yawansa ya halatta ya karba, abinda ka'ida bata ce a ba mutum ba komin kankantansa shi kuma haramu ne. Wallahu a'lam. Wannan ko bayan yayi sallama yace wato wannan ya zama mace kenan don tace ta haihu ne bayan kwana 40 sai jinin haihuwar ya tsaya sai wani ruwa brown yake zuwa sai ta ci gaba da daukan azumi tana yin sallah shin sallah da azumin da yayi da take yi a yayi ko sai ruwa brown din ya bar zuwa za ta fara azumi da sallah an yi tambaya kusan irin wannan a baya har aka bada ansa sannan kuma aka dawo aka sake bayani lura da yadda hadisi ya tabbatar duk da cewa sashin malamai sun yi magana wajen hadisin cewa sai in ya zarta muddan abun nan ne amma domin ita ma Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha tace la na'uddu wato as-su'al qudrata was-sufrata ba'da al-haydi ko ba'da tuhuri kai shay'an ba'da tuhuri to sai suka ce ba'da tuhuri anan yana nufin ran kai bunan mafi yawan kwanaki in al'ada ne sai in ya fita daga kwana 15 in nifasi ne sai in ya wuce kwana 60 amma dai ala ayi halin jumhurin malamai suka ce adai aiki da hadisin ta a duk lokacin da aka ce kawai jini ya tsaya don haka lura da wannan hadisi zaki ci gaba da yin sallah da azumi ko za ta ci gaba da yin sallah da azumi ita wannan mata insha Allah ta'ala don haka wannan brown ruwan ko ba sai la'akari da shi akan cewa jini bane don jini ya riga ya tsaya wallahi ta'ala alam wannan shine abin da hadisin yake bayyanawa wanda aka bayyana shi ba kwanan baya don haka za ta ci gaba da azumi da sallah insha Allah wallahi alam wannan bayan ta yi sallama ko ya yi sallama kai yace da fatan yace tambayansa yace menene ma'anar Salim ko Salim ne ko Salim ɗayan biyu dai duka Salim dan tun yana yaro aka ce masa duk wani mai suna Salim to yaro ne shi wai ba a samun mutum mai suna Salim ko Salim babba wai sai dai yara kuma tun yana yaro ƙarami bai taba ganin babban mutum mai suna Salim ko Salim ba har ya girma bai taba ganin mutum mai wannan suna ba to malam yace yana son cikakkiyar bayani shin idan mutum mai suna Salim ko Salim kenan ya girma saboda ina ga duk yadda za a rubuta su ɗaya ne ko Salim Salim to yasa a Hausa kam yace to idan mutum mai suna Salim ya girma ya zama babba ya kan canza sunansa ne ko kuma yaya al'amarin yake a tun da ka girma yanzu an samu babban Salim ba a taba gani ba kai ma baka taba ganin Salim babba ba sai yaro da kana yaro kana ta girma ba a ga dai babban Salim ba sai kai kenan saboda kai ne babban Salim ko Salim watakila sabon amfani ne a gurin abunan yanzu ake amfani da shi a irin nan zaka samu sunaye zaka ga sabi ne yawanci yanzu da ka ji wani suna kawai ka san matashi ne don yawanci da ba a amfani da wannan suna yau to shi yasa masu irin wannan sunayen duk irin ka ne ai sai yanzu ake ganin manyan masu irin wannan sunayen zaka yanzu ga babban dan jami'a ya zama Salim ko Salim shikenan ka samu an samu babban Salim guda daya yanzu muna jira kuma nan gaba wallahi wala wannan bayan yayi sallama yace tambayarsa ina hukuncin azumin mutumin da baya fitar da fiddakai sannan baya fitar wa iyalan gidansa idan matarsa ta ce ba zai fitar da fiddakai ba sai ya ce mata zai fitar a waje amma matar ta tabbata baya fitarwa yaya azumin matan nasa da sauran iyalan gidansa da kuma nashi azumin a gurin Ubangiji wannan hatsari ne sunna ce mu'akkada mutum a ce ya fidda zakatul fitr azumin mutane yana rataya suna jiran a samu zakatul fitr sannan zakatul fitr annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yayi umarni a aikata ta yace mutun zai tsaya yana kyaman aikata ibada don haka wannan sai a ci gaba da yi masa wazi matar ta ci gaba da yi masa wazi amma in ta tabbatar ba zai fitar ba sai ta fitar wa kanta zakan fitar da kai kanta dauka a cikin abincin da ya kawo shi abincin da ya kawo na dafawa ne yace sai ta yi kokari in tana da hali sai ta bada kudi a sayo mata sai ta fitar wa kanta fitar da kai in za ta iya fitar masa sai ta fitar masa in tana da yawan kudin da za ta fitar masa shi baya iya fitarwa tana da hali to sai ta aika a sayo kawai sai ta fitar da zakan fitar da kai sai ga kawai ta fitar sai da ita ta fitar musu shikenan Allah ya saka da alheri wannan shi yafi alkhairi amma shi kuma a rinka masa nasiha abinda yake yi ba daidai bane saboda hatsari ne mutum ya tsaya akan ibada anan yake rowar dukiya Allah kiyaye akwai ta biyu wata tambayan akwai ta biyu ina take ko ita ma maimaitawa ne wani zim wannan ba ta da ma'ana kwarai ta biyu tambayarsa ta biyu wannan yace ina hukuncin mutumin da yake azumi amma baya yin sallah ko kuma in ce baya yin sallah a jam'i tace ita matarsa ce idan ta tashe shi akan yaje yayi sallah sai ya ce ta fi shi ilimi ne ta kai karansa gurin yan uwansa an masa fada amma bai daina ba yaya za ta yi da auren wannan mutumin baya sallah yana sabon Allah kuma lalle ba mutumin kirki bane in dai baya sallah kamar yadda ta fada mutumin kirki ba zai tsaya baya sallah ba amma yaya auren kuma shine sai ta samu waliyai ta yi musu bayani baya sallah su ba ta shawari yanzu ya za a yi kuma su dau matakin da ya dace amma waliyai amma dai abun da yake na rashin sallah sabo ne kuma sannan ba mutumin kirki bane in baya sallah gaskiya ba mutumin kirki bane zaman aure da shi kuma sai a je inda aka kulla ayi bayani sai su daidaita su ga yaya me ya kamata ayi wallahi ta'ala ala insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu cikin suratul tauba aya ta 38 muna fatan Allah ya sa mu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya
Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya kowanda suka yi imani malakum me ya same ku idza qila lakum infiru fi sabilillahi in aka ce da ku ku fito jihadi don daukar kalmar Allah ithaqaltum ila al-ard sai ku yi nauyin jiki ku zauna ithaqaltum kaga kalmar da ya amfani da ita tana da ƙarfi wajen tabbatar da nauyin jiki ithaqaltum ila al-ard sai ku yi nauyin jiki ku itashi bai ce takasaltum ba ma'anan ithaqaltum takasaltum amma sai bai amfani da lafazin takasaltum ba sai amfani da ithaqaltum saboda nauyin jikin ya a wajen jihadi da dauka kalmar Allah munin sa yafi muni don haka Allah subhanahu wataala ya ce me yasa kuke yin haka wannan ya faru ne lokacin da za a fita yakin Tabuka an fita yakin Tabuka a cikin zafi lokacin da dibinai sun nuna a cikin zafi dibino ya fi zama rutab an fi samun sa wato dibino irin wanda ake iftar da shi an fi samun sa sosai yayi ƴaƴa ana yankewa da sauran amfanin gona ƴaƴan itatuwa to lokacin kowa yana sha'awan ya tsaya yayi aikin gona da kuma waɗanda suke jin kasalan fita saboda akwai tsananin zafi, da munafikai wanda su kuma tsantsar munafirci ya hana su fita. To shine Allah subhanahu wataala yake musu, yake tuhuman su, yace me yasa in an ce ku fita fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard allati araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah, wai shin kun yadda ne da rayuwar duniya akan lahira, har amfanin gona da za ku tsaya girbewa ya fi muku sha'awa? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku fito a taimaki addinin Allah kun yi. Kama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. To ku sani cewa rayuwar duniya, jin dadin rayuwar duniya in an kwatanta da lahira, to ba komai bane illa dan wani abu dan gankani. Allah ta illa tanfiru, in fa ku fita don dauka kalmar Allah ba, yu'azzibukum azaban aliman, to Allah zai azabtar da ku azaba mai raɗaɗi. Wa yastabdil qauman ghayrakum, kuma Allah zai canja mutane waɗanda ba ku ba. Kamar yadda Allah ta wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, haka nan yastabdil qauman ghayrakum, Allah zai canja wasu mutane ba ku ba, kawai sai a kawo wasu sabi a kawar da nada. Wala tadurruhu shay'a, kuma ba za ku iya cutar da Allah da komai ba, abun da ya nufin yi ba ku saku hana ba. Wallahu Allah qadirun, mai iko ne ala kulli shay'in, akan komai, mai sauki ne a gurin Allah ya iya canja ku ya kawo sababbin mutane. Don haka me zai hana ku fita lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku zuwa ga fita? Don haka wannan lokacin yakin Tabuka ne Allah subhanahu wataala ya zargi mu'minai saboda sun habaka da tunanin tsayawa a girbe amfanin gona da ƴaƴan itatuwa da sauransu, sai ba su kasala ba su fita ba dewa. Kuma sannan wasu kuma irin yanayi na zafi da rashin guziri ya hana su fita, to shine Allah subhanahu wataala ya zarge su, tare da cewa wasu sun jajirce sun fita. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman na gaba gaba su kam dama sun fita, suka sha wahala suka dandana, amma suka bi umarnin Allah. Na'am.
Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, fa'anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla wa kalimatu allahi hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim.
Allah subhanahu wa ta'ala ta illa tansuruhu, in ba za ku taimaki Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen fita tare da shi ba, ku taimaki addinin Allah ba, to ku sani faqad nasarahu Allahu, ai tuntunin Allah ya riga ya taimake shi, kuma yana kan taimakon sa, kuma zai taimake shi ko ba ku fita ba. Faqad nasarahu Allahu, Allah ya taimake shi, iz akhrajahu alladhina kafaru, lokacin da kafirai suka fidda shi daga garin sa Makka, suna gudu neman tsira da guduwa da addinin su. Thaniyat naini, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗayan su biyu, shi da wa? Shi da Abubakar Siddiq radiyallahu anhuma, idhuma fil ghari, lokacin da suke cikin kogo, iz yaqulu li sahibihi, lokacin da yake cewa sahibinsa, la tahzan, kar kai bakin ciki, inna allaha ma'ana, lalle Allah yana tare da mu. Duba Allah subhanahu wataala ya ambaci Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini, babu wani a duniya duhasadansa da hikidunsa da kyamansa ga Abubakar da rashin basirarsa da batansa da son zuciyarsa da munafircinsa duk wannan in ya tara bai isa ya ce akwai ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da wani mutum ba Abubakar ba suke neman guduwa daga Makka har suka shiga kogo su biyu shi da wani balle ya fassara ayan yayi tawilin ta yace saniyas ne ne ana nufin da wancan mutumin ne ba da Abubakar ba duk yadda zakai Abubakar ne saniyas ne ne radiyallahu anhu sannan idhuma fil gari Abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu su kadai shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huma tasniya ne duk fahimtar larabci mutum ko mu da ban fahimci larabci ba huma kam kullun abu biyu yake nuni mutum biyu ne ake magana anan kuma waye annabi sallallahu alaihi wasallam ne da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu su biyu ne kadai fil gari suke cikin kogo duk inda kaje ka zaga a duniya ba kai saka samu inda wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da yake zuwa garu Hira kafin a saukar masa da manzanci shi kadai yake zuwa kogon garu Hira sannan nan kuma ayan tana magana ne akan hijirarsa lokacin da ya fita shi da wa ya fita shi da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu su biyu suka shiga kogo idh yaqulu li sahibihi sahib shi sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce masa akhul li rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam wataran yana cewa ikhwani ɗan uwana za su zo wato za ku riske ni a wajen hau a sharuwan alkausara a tafkin alkausara sai suka ce sahabbai suna tare da shi suka ce ya rasulullah alasna ikhwanuk ba mu ne ɗan uwanka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a bal antum ashabi ku sahabbaina ne darajar sahabi tana da bambanci da a ce masa ɗan uwan wane ko a ce masa aminin wani a nan ce sahabi daraja ta fita daban shi yasa kiransa da sunan sahabi shi daga Allah ne shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wanda duk komin yadda mutum zai bai sai warware wannan sunan ba sai in ya kareta wannan aya in kai kareta wannan ayan ya zama kafiri sauraron sa ma barna ne daga zaran mutum yana so ya ce shi Abubakar Siddiq ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bane to yana fada da Allah ne ba da kai yake yi ba don ayar Allah yake karetawa wanda kai kareta ayar Allah ko labarin sautin sa kaji ko a hanya kana wucewa kashewa ka huta yafi ma sauri don zai bata ma rai ne inda kana da imani bata ma rai zai da zaran ya fara magana banda barna ba abinda zaka ji to sai ka kashe kawai ka huta barin ya rinka magana a cikin gidajen radio da TV na garin da musulmai suke to wannan kuma akwai tsoron karfa fishin Allah ya sauko mana watan wata rana shine kawai mun tsoro don haka masu ruwa da tsaki cikin wannan da tantancewa da ake yi na masu maganganu a gidan radio da TV ya kamata masu kula da wannan da suke saurare su kula da wannan ba wai ana jin tsoron a zaki sahabi bane sahabbai ka duk su riga sun koma ga Allah tuntuni sun jefa sun cafe kuma Allah subhanahu wataala ya ce radiyallahu anhum ba ku imani da wannan radiyallahu anhum din ba to me ake jira kuma Allah ya ce radiyallahu anhu sai a nuna mana wani sahabi da Allah ya ce banda wane raditu anhum banda wane a'a sai a nuna wannan sahabi amma in dai sahabbai ne yace as-sabiq was-sabiquna al-awwaluna suwaye was-sabiquna al-awwaluna farkon wanda ya fara musulunta a cikin baligai shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a cikin maza gaba ɗaya in hada ha da yara matasa farkon wanda ya fara musulunta shine Ali ibn Abi Talib to waɗannan sannan sauran suka rinka musulunta Usman bin Affan ya musulunta ta hanyar da'awar Abubakar Siddiq Abdurrahman bin Auf ya musulunta Talha bin Ubaidillah ya musulunta Zubair bin al-Awwam ya musulunta wayannan duka suna daga cikin as-sabiquna al-awwaluna bal ma sune asharatul mubashirin bil janna to sai wani yace a'a shi yana da magana kan Allah yana cewa iz yaqulu li sahibihi ka duba duk tarihin duniya duk yadda zaka gurbata tarihi kowaye mutum in zai gurbata tarihi da duk abin da zai faɗa dole sai zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Abubakar ne in dai zai faɗi gaskiya kai ko ƙarya yake so yayi bai isa yayi ƙaryar ba saboda nassi ya riga ya bayyana karara dukkan tarihi masu tarihi da wanda suka rasu da wanda suke nan sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da zai hijira shi da Abubakar suka yi hijira kuma lokacin da ya shiga kogo wanda yake tare da shi a kogo shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, shine wanda Allah ya ce izhuma fil ghari, shine kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abubakar yake ce masa ya Rasulullah law nazara ahaduhum ila qadamaihi aw kama qala radiyallahu anhu, da ɗayan su zai dubi zuwa ga dunduniyansa da sun gan mu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma dhannuka bi ithnain ya Abubakar, me kake tsammani da mutum biyun da Allahu thalithuhuma, Allah shine na ukun su, me kake tsammani da wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan bakin da ya faɗa akwai wanda kai shi gaskiya a duniya, tunda akai duniya hatta kare babu wanda kai shi gaskiya, to yana yayi kuskure kenan. To sai ce ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma, kuma duk wani wanda yake da ni'ima sai ya samu mahasada. Yanzu in aka ce an jima kadan an bugo waya aka ce wayar waye, sai aka ce his excellency shine yayi magana da zahir, yayi magana da zahir, wani sai kaga gaban sa yayi baki irin wani ba his excellency kenan yayi magana, to in ba wani sai ya mun hasada, to yaya kuma babban halitta shugaban kowa yana tare da mutum ba dole ya samu hasada ba? To su ne masu hasada ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, amma har ya bar duniya Allah ya yarda da shi, har ya bar duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi. Idan har wanda yake da mulkin da yake karewa ma kusa, in kai kusa da shi ana ma hasada, nawa ne ku tambayi masu mulki? Wasu group guda za su zo ce your excellency, ko kuma ranka ya dade, ko kuma honorable wane, ka sani cewa fa wane din nan mun lura fa gaskiya kaza kaza. Wasu ma group su fita, wasu kuma group din sun shigo, su kuma akan wane, saboda kawai ya yarda da shi, ana ta hasada ga wadancan din, wannan akan duniya ma kenan, akan abin da zai kare. To don an yi hasada ga Abubakar radiyallahu ta'ala, ai ila qiyami sa'a, har tashin alkiyama ta faru, jikokin mahassadan farko suna nan har zuwa tashin alkiyama, haka za su yi ta hasada gare shi. Amma ina ya jefa ya cafe, shine abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raye, abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin kwantiya, da Allah bai yarda da shi ba, a yi sa a kai shi daki kansa yana saitin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wazirahu qidman, shine Abubakar da Umar waziran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, asha tayyiban, sun rayu cikin rayuwa mai tsarki mai dadi. Duk inda kake karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko shigan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko fitansa, zaka ji an ce dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abubakar wa Umar, da zai aika amirul hajji hijjatul wada shekara ta tara ba ayi mun mulka da su ba, wa aka aika? Wani munafiki aka aika? Wa aka aika? Abubakar Siddiq. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam kuna tsammanin bashi da basira ne ya aika Abubakar Siddiq? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah kiyaye mu faɗi irin wannan magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam la wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ashe wahayi Allah ya masa ya sanar da shi na da Abubakar Siddiq, domin Allah ne ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu cikin shari'ar musulunci, to wahyun ne yuha da aka yi masa wahayi. Tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ko bacci yake idanuwansa ne suke bacci, amma zuciyarsa bata bacci. Shi yasa lokacin da yake bacci ana tahowa bishiya ta nemi izinin Allah, don ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rana yana bacci, tace ya Allah ya Ubangiji ina neman izininka, imun izini in je in yi wa manzonka inuwa, sai Allah ya mata izini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci, sai ta girgiza gaba ɗaya tun daga jijiyoyinta, ta tumbuko ta rinka tafiya, sai ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta kafa kawai ta yi inuwa har ya gama baccin sa ya farka, sai ta koma inda take da inda Allah ya ajiye ta, sai ta koma sai ta je ta kafa ta. Sai suka ce ya Rasulullah wannan bishiyar kana bacci ta girgizo da a can take, sai ta zo nan ta zo ta tsaya inda kake, tun bata koma ba suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce musu innaha shajaratun ista'zanat rabbaha an tuzilla rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yace wannan bishiyar da kuke gani neman izinin Ubangiji ta yi don ta zo ta yi inuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga yana bacci, amma su kuma irin su biyu suna gani ta taso, amma ba su san me ya faru ba, amma shi kuma yana bacci ta nemi izinin, amma ya ba su labari ta nemi izinin Allah ne ta taso. Ashe tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu, to shine sai zabi Abubakar ya nada radiyallahu anhu, sana ce wani kuma yazo yana magana akan Abubakar Siddiq da bashi da lafiya ran da cutan ajali tai tsanani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace muru Abubakrin falyusalli bin nas ko marti Abubakar yayi sallah tare da mutane suka ce ya rasulullah mun san Abubakar da rauni ha da yassa a ciki Aisha radiyallahu ta'ala na tace ya rasulullah in kace Abubakar yayi sallah ba zai iya tsayawa a inda kake tsayawa bai ganka ba face ya fashe da kuka ya kasa komai ka umarci waninsa mai karfin zuciya ya saki cewa muru Abubakrin falyusalli bin nas ku je ku ga yawa Abubakar yazo yayi sallah da mutane suka saki bashi bayani ya saki cewa muru Abubakrin falyusalli bin nas bal antum kuna so ku zamanto ikwatu Yusuf ne hasada kuke yi wa Abubakar ne ha da yassa cike ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala duka wannan ana tsammanin Abubakar ba mutumin kirki bane radiyallahu an Umar radiyallahu ta'ala wannan duka zauna haka to Allah subhanahu wataala ya ambaci Abubakar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma nafa'ani malu ahadin mithla mali Abubakar babu wani mutum wanda dukiyarsa ta amfane ni a cikin maza gaba daya irin dukiyar Abubakar radiyallahu ta'ala an yace kai nayi wa kowa komai musulunci a musulunci mun yi wa kowa gata mun bashi wato sakamakon abun da yayi mana illa Abubakar Siddiq sai Abubakar Siddiq shine kawai bamu iya masa ba ban iya masa fansa ba har yanzu ban bashi mukafa'a ba yace kai law kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu Abubakarin khalila duk inda Abubakar da Umar suka dan samu sabani Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar radiyallahu ta'ala anhu a'a ba ku ne kuka ƙaryata ni ba wa saddaka ni ya gaskata ni kuka kore ni ya rungumo ni kuka bijire mun ya girmama ni da dukiyarsa da komai hal antum tarikuni ya sahibi shi ma ya ambace shi sahibi hal antum tarikuni ya sahibi har yanzu lokaci bai yi da za ku kyale mun aboki na sahabi na ya huta ba to ba Umar da Abubakar ba Umar da Usman da Aliyu da sauran sahabbai ba har yanzu ya rasulullah da a ce manzon Allah yana raye da an garzaya an je Madina an ce masa ya rasulullah har yanzu akwai mutane suna nan ba su kyale Abubakar ba na'am ba su kyale Abubakar ba tun a wancan zamani yake cewa hal antum tarikuni ya sahibi har yanzu lokaci bai yi da za ku kyale mun sahabi na ya huta ba ya mun kaza yayi wa musulunci kaza yayi kaza yayi kaza har yanzu lokaci bai yi da za ku bashe huta ba wallahi har yanzu lokaci bai yi ba wa'ansu ba su bari ba suna nan suna hasara gare shi Allah ya kiyaye mu don haka Allah subhanahu wataala ya ambaci Abubakar sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz yaqulu li sahibi ushi zaka tsaya wai har ka gamsu da mai zagin Abubakar radiyallahu anhu Allah yana ce maka iz yaqulu li sahibi ka duba duk tafsiran duniya kowa yayi tafsirin komai mumuna aqidarsa waye wanda ya fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cikin kogo yazo yayi bayani waye shi duk tafsiran duniya wanda musulunci aka yadda cewa wa'annan masu tafsiri ne suka fassara ayan ka duba ka gani za a ce ma Abubakar Siddiq ne radiyallahu anhu to wannan bai ishe ka ba Allah yana ce maka iz yaqulu li sahibihi har yanzu kana jiran wai wani yana wai wani zai convince ninka akan cewa Abubakar bai ba mutumin kirki bane har yanzu ai ba shi ba etsa ma Allah ya saukar da bara'anta ayoyi 16 Allah ya saukar dalilin Aisha radiyallahu ta'ala anha yar manzon Allah yar Abubakar Siddiq matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya ishe mu don haka iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana kar kai bakin ciki Allah yana tare da mu fa anzala Allahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da nitsuwan sa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan shine ashharul aqwal sakinatahu alaihi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sashin masu fassara sun tafi kan cewa fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da nitsuwarsa akan shi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu na taba jin wani daga cikin shugaban rafidawa na ji kasa din sa yana fassara wai fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da nitsuwarsa akan Abubakar wannan ashe ya nuna ma Abubakar bashi da nitsuwa wai sai a lokacin ne ma yake neman nitsuwa ashe ma bashi da nitsuwa wai wannan shine abun tuhuma shugaban rafidawa mu kuma a lokacin da yan sanda suke cooking ko soja yayi cooking bindiga mu kure tsololuwan gida mu buya don kar su harbe mu muna cewa wannan bai da nitsuwa ko a ce wannan bai da nitsuwa wai in lokacin da soja yayi cooking bindiga bai harba ba kakakakak kawai in an ji tai sai mutum ya shiga can cikin karshen inda zai iya shiga don ya buya kar bindiga ta same shi
wannan kuma ya fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dauko dukkan dukiyarsa don kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah zai bukaci dukiya dukkan dukiyarsa ya bar ƴaƴansa da iyalansa da babansa bai ba su komai na dukiya ba duk dukiyar ya fito da ita don me don rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi masa na komai a duniya don haka Allah subhanahu wataala ya ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nitsuwansa akan sa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hafiz ibnu kathir yace wannan shine mafi karfin magana amma tashin magana shine fa anzalallahu sakinatahu alayhi damirin yana kuma zuwa ga abubakar siddiq saboda shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah da ɗayan su zai waiwaya fa zai gamu dan ya razana wannan lokaci razanan da yayi akan rayuwar manzon Allah shine damuwarsa baka gaba da suna tafiya wani sai ya koma gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sai ya dawo baya wani sai ya koma damansa wani sai ya koma hagunninsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abubakar wai me kake yi ne haka yace ya rasulullah in na tsaya a bayanka sai in ga kaman abokin gaba zai taho ta gaba to maimakon ya same ka shine sai in koma gabanka in na raya a zuciyata naji cewa abokin gaba yana tahowa ta gaba sai in koma gabanka don in yazo ya same ni ni kai kare ya same ka to wannan fa shine tsananin mai imani fitowa yake ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana cewa ana nabiyullah wala kadhib ba mun karanta a baya ba ba sa buya su ba sa buya irin tsiyayen rintsi ba buya suke ba fitowa suke don yan kace su inda gaske ne shahada ne yayi to ba sa buya saboda haka fa anzalallahu sakinatahu alaihi asama a dau fassara ta biyu cewa nitsuwan akan Abubakar ne to sai Allah ya saukar wa wane nitsuwa don Allah wannan ba daraja bane ila kiyami sa'a Allah ya san da shi ya saukar masa nitsuwa mu yanzu kullum ba nitsuwar muke neman Allah saukar mana ba kana gani mutane biri-biri ana tafiya mai mota ribibi akan mashin ribibi mai shago cike da kaya bayi da a firgice wanda yake gidan mulki ma a firgice wanda ake yi da shi ma ya firgita wanda siyasar su bata kai ba ma shi kan hujiga hujiga duk ba haka muke ba ka ta zuwa tafsiri a firgice za ka tafi tafsiri a firgice kai ne mai tafsirin ma a firgice to da za mu samu Allah ya saukar da nitsuwansa a ce yau tsahiri Allah ya saukar da nitsuwa kanka wallahi tafsirin ma a gida zan kwanta sai kun je ta ba in zo nan in yi maka tafsiri a ce Allah ayan Qur'ani ta ce Allah ya saukar da nitsuwa akan tsahir ai sai kun je gida kun taru ina daga kwance in ce muku ku koma sai daga baya tafsiri daraja ta kare ai in ka kai loudspeaker cikin gida in ce baka yi sa ba in ba za ku ji daga sauti na ba haka ya yi za ku dami amma da ke ba mu san nitsuwar ba ba mu san yaya ba shi yasa kuke ga dukkanmu nan muke taruwa anan don neman yardar Allah ba san ko yardar Allah za ta samu ba Allah ya sa ta samu amma a ce ma fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa sallam kace kana zargin wanda Allah ya ce maka Allah da kansa ya baka labari anzalallahu sakinatahu alayhi ai shi kan ya je ba ya tabe ba ita muke nema ba Allah ya samu dace Allah ce wa ayyadahu bi junudin lam tarauha sai Allah ya karfafe shi wannan ko manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi ya suka ce in da miri na baya bai koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya za a yi wa ayyadahu kuma ya koma gare shi shi ya suka ce duk da mirin ya koma gare shi wannan shine al-hafiz ibnu kathir yace mafi karfin magana kenan amma mu dau fassara ta biyu cewa da miri na farkon ya koma ga Abubakar ne radiyallahu anhu wa ayyadahu bi junudin Allah ya karfafe shi da runduna lam tarauha wadanda ba ku ganin su ba ku ganin su mala'ikuna nan abu kaza nan duk dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam da tsarrakiyarsa Abubakar Siddiq kullum Abubakar radiyallahu ta'ala yana zuwa ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yaushe zamu yi hijira amun izinin yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka tsaya ina jiran izini daga Allah kai hijiranka ba yanzu zaka yi ta ba kai zaka raka ni yin hijira wanda bai shi daraja ba ma tsala'ati shamsu wala gharabat ba'da nabiyina wal mursalina ala afdal min abi bakr siddiq inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana bata taba fitowa ba bata taba faduwa ba in ka cire manzanni da annabawa a samu wani mutum afdal min abi bakr siddiq ba a samu ba aka tura shi amirul hajji ya wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misali wani babban mutum yanzu din a faculty ya kira ka yace kai zaka wakilce shi ko HOD ya kira ka yace kai zaka wakilce shi wannan ba daraja bane baka zama HOD ba amma ka wakilci HOD balla sai babban mai mulki ya kira ka ce kai ne wakilinsa in ka je gurin kunyarar da aka tanada a can zaka zauna kunyarar tasa kana wakilcinsa to sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya waye wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq a aiki mafi girma rukuni daga cikin rukunin aikin haji rukunin musulunci aka ce Abubakar shine amirul haji aka zabo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaje ya taimaki Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya isar da wannan ayoyi haba sahabbai sun yi nisa wallahi ka daina taba sahabbai ko ne imaman angon ku karka taba balle sahabbai ko ka taba limamin juma'a a hawo minbari ka ga yadda zaka kare Allah ya kiyaye amma ka tsallaka ga cewa sahabbai ta Allah ya kiyaye waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah ya sanya kalimatal ladina kafaru kalmar wadanda suka kafirta sufla ta zama kasa wa kalimatullahi Allah ya sanya kalmar Allah al-ulya ta zama ita ce madaukakiya ita ta daukaka kuma har abada insha Allah ita za ta daukaka wallahu Allah azizun mabwayi ne ba wanda yake da shi hakimun Allah gwani ne cikin tsarin sa Allah ya sa mu gane na'am wace wani yace ai Abubakar ba komai yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira da shi ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron in ya bar Abubakar a baya ko kuma in ya bar shi yayi gaba zai fadi sirrin annabin ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira da shi don ya zama kullun yana tare da shi kar ya bayyana sirrin sa kai ka ji hauka to ya aka yi san sirrin ba amince da shi ba ya aka yi san sirri ko ni yanzu ko kai da Allah zaka bayyana sirrin kai ba ga wanda ka amince da shi ba sirri kan kullun ai sai ga mutumin da ka amince da shi ne ran da ya bayyana ma sirri ya tona asirin ka daga ranan kake janye jiki daga jikin sa ko ba haka bane to ai in dai ma haraka ne wannan ma ya zama daraja in mai tunanin fadin wannan cewa shubuha ne ko zargi ga Abubakar wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira da Abubakar ne don kar ya bar Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana sirrin sa to ashe ya san sirrin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin daraja bane ashe ma har ya san sirrin manzon Allah ka san ya san sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah wannan ya ishe shi daraja to ya kamata mutane wai sai a rinka jefo muku wasu maganganu wai wannan ne zai sa wai a gani yanzu radiyallahu anhum bai ishi mutane ba ni wallahi kullum in naji cewa Allah yake radiyallahu anhum waradu anhu ko ba hadisi ko daya ba wata aya ko daya Allah ya fadi a alqur'ani radiyallahu anhum bayan ya ambace su wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsani salata radiyallahu anhum waradu anhu wallahi wannan ya isa hujja ila qiyamis sa'a don ba wai a jarida aka karanto ba ko ba a radio aka ji ba ko ba wani littafi ne wani ya rubuta ba Allah ne da kansa ya saukar radiyallahu anhum Allah ya yadda da su kuma waradu anhu su ma sun yadda da shi inji Allah fa to yanzu sai ka kana sauraron yanzu bari a ji bari ka ji kuskuren su ko ka tsaya kana sauraron ko bari ka karanta kaza ka gano kaza ku ne ce aha shi fa tahir bai gane abin da muke fada bane to amma na gane fadin Allah radiyallahu anhu waradu anhu dama ina zan gane abin da kuke fada na Allah yake so na gane ba na naku ba ban gane abin da kuke fada bane wallahi da gaske ne ban gane ba amma na gane fadin Allah radiyallahu anhu waradu anhu to sai me kuma don ban gane naka ba indai na gane na Allah kuma Allah ya sa na din na dace ai shikenan fa lillahi alhamdulillah Allah ya sa mu dace saboda haka ya kamata a rinka tunani a gane me alqur'ani me sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye sahabbai ran da fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu zai sauko a rayuwar manzon Allah na a ramadan na karshe a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da zai sauko ai bitan alqur'ani a bainar sahabbai fa kai duk sahabbai sai suka taru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba inda muke taruwa yanzu anan to sai da sahabbai gaba ɗaya suka taru Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bijiro da alqur'ani mala'ika jibrilu yana ji su ba sa ganin mala'ika jibrilu in ya karanta aya sai mala'ika jibrilu ya ce masa wannan an soke ta suka ce muna zaune a gurin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mala'ika jibrilu ya ce wannan an soke ta suka ce wallahi sai mu lalubi ayan gaba ɗaya wanda ya haddace ta a cikin mu ma sai ya laluba sai ya rasa ta ta tashi kawai Allah ya dauke ta wa'annan sahabban ne fa wanda da su aka yi gwagwarmayan tara alqur'ani in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi su yana girgiza in suka gani tsan suke yi da an gama masa wahayi to sun san zai karanta musu ayoyin alqur'ani kowa zai yi shi wasu dauko tawada da alqalami wasu dauko ganye wasu ba jikin ganye babu takaddori namu irin A4 da computer da printer da waye duk ba su da shi kwakwalwar su ne printer ita ce computer ita ce menene su zai dubi sabit a jikin ice ko kashi irin mai fadi din nan wanda ya bushe a jiki ake rubuta ayoyin alqur'ani ba da masu haddacewa su zai dubi sabit su Ubay ibn Ka'ab su Abubakar Siddiq dukkan khalifofi guda hudun nan suna daga cikin kutabul wahayi sun haddace alqur'ani 20 ne amma yanzu mutum ya tunani me surutu irin wannan kaje ka ce masa izu nawa ya haddace kuma ya karanta ma irin yadda alqur'ani yadda aka saukar da shi sai kakatu kawai surutu ne amma ina karatun alqur'ani babu amma wa'incan sahabban su suka haddace alqur'ani da dukkan kirawoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta dukkan kirawoyin gaba ɗayan su kuma lokacin ba wasali ba digo ba komai akan qur'ani dundurundun din sa sune suke rubuta haka kawai za a yi wurin dungu shi yasa zaka ga irin su fa tasabbatu su kabirun qul fihi ma ismun kabirun kaji an ce qul fihi ma ismun kathirun wa ismun kathirun sha'a bi samusallatun wa ghayruhuma bil ba'i nuqtatun isfala ko fatasabbatu wa fiha wa tahta alfati qul fatasabbatu min as-sabti wal ghayru al bayana tabaddala kai duk baka san irin wa'ina uba kana magana akan qur'ani sahabbai wanda suka yi gogormaya akan qur'ani suka san menene alqur'ani suka haddace suka rubuta suka yi komai sannan qur'ani yanzu mana duk wanda kaje yana zagin Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai ko wani daga cikin sahabbai ka ce musu da Allah izu nawa yake kanka kuma karanta mu ji ko kai dan musabaka ne irin yara ɗan musabakan izu biyun nan ku rinka saurare ku ji suka ji kawai karatun wani iri ne in an yi ma kenan to ya kamata mu lura kar ku rinka sauraren irin waɗannan abubuwa har su rudar da ku ko kuma ku za kuna tunani me abu rudewa ma ci ku dau aya kullun wannan aya ita kadai kawai in baka haddace hadisi ba baka haddace komai ba a dau aya daya kullun radiyallahu anhu wa radwan mutum ya fassara mashi Allah ya samu dace don haka Allah subhanahu wataala ta infiru infiru khifafan wa thiqalan ku fita ya ku mu'minai khifafan wa thiqalan wato masu sauki ma'ana malamai sun fassara shi da cewa shubbanan wa shuyukan wato dattijai da matasa a fita in an zo fita yaki inna nabi sallallahu alaihi wasallam yace a fita wajahidu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyinku wa anfusikum da kawukanku fi sabilillah wajen dauka kalmar Allah haka sahabbai suka yi su ake yi wa wannan daga baya aka soke da cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa amma da Allah ya ce infiru khifafan wa thiqalan in za a fita yaki kawai kowa ma ya fita daga baya Allah ya dakata ya ce a banda masu uzuri da kaza da kaza da kaza da kaza aka saukar da la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah alal qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al husna daga baya Allah ya saukar da wannan haka wannan infiru khifafan wa thiqalan da an saukar da ita in an zo fita jihadi kawai kowa ya fito khifafan wa thiqalan shuyukan wa shubbanan in ka duba tafsiri al-hafiz ibn kathir abin da ya fada wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da dukiyoyinku wa anfusikum da rawukanku fi sabilillah cikin daukar kalmar Allah zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna inda kun kasance kun sani Allah ya samu dace idan muna rayuwa lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam.